أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kamar kullum Allah subhanahu wa ta’ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 15 ga watan Rabi’ul Awwal 1444, wacce ta yi daidai da 12/11 ga watan Oktobar shekara ta 2022. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Ash-Shifa li ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu Ash-Shaykhul Allama Qadi Iyad ya rubuta. Littafi ne wanda yake bayanin falala da matsayi da ƙauna da martaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu an, wanda ke kan titin Kumaye a cikin PRP Junction, unguwan Sanusi a cikin ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a darasi na 97, shafi na 22, littafi na biyu daga cikin wannan littafi, saboda kamar yadda muka sani littattafan guda biyu ne amma an haɗa biyu wuri ɗaya. To muna ɓangare na biyu, shafi na 21. Fasalin da muka ƙarƙare da shi fasali ne wanda ya mana bayanin wace irin alama ce ake iya gane ta ga masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam ya zano mana abubuwa da dama. Daga cikin abin da malam ya zano, wato shi ne ka ƙi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi, sannan ka ƙi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ƙi. Idan ni ko kai ko shi ko ita ba a same mu da irin wannan hali ba, to kar ma ka sanya kanka cikin masoya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan daga cikin alamomin har wa yau, malam ya ce shi ne mutum ya ƙaunaci Alƙur'ani. Mene ne ƙauna Alƙur'ani? Ka zama mai yawan karanta sa. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Ka zama mai yawan karanta Alƙur'ani ko da baka da haddansa. Ana fahimta? Sannan kuma ka zanto mai yawan nazartan abinda Qur'anin yake fada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Don haka daga cikin alamomin san Qur'ani yawan karatunsa, yawan tadabburin ma'anoninsa. Sannan malam har wa yau, daga cikin abin da ya ambato mana na ƙauna wacce ake iya gane mutum shi masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, wato ainihin ya zanto kai kanka kana da tausayin al'ummarsa. Ana ku fahimta? Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da rahama da jin kai. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ana fahimta? Sannan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira wa alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Idan da ace duk abinda kuka kwaso annabi sallam zai bi taku ko abinda ranku ke so, to da addini ya muku tsauri. Amma ba haka bane ba, yana kokari ya tsamar da ku daga halaka zuwa ainihin tsira. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. To yadda annabi alaihi salatu wassalam yake son wannan al'umma, yake jin tausayinta, to kai ma daga cikin alamar kaunarka gare shi alaihi salatu wassalam kai ma ka zanto mai tausayin al'umma. Ana fahimta? Sannan abu na ƙarshe daga cikin abin da malam ya kawo, wato shine ka zanto kai ma kana da gudun duniya. Don mun karanto da ku, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yi wata ɗaya cur ɗodar ba ɗora kwanan abinci a cikin gidansa ba. Ana fahimta? To ko da mu ba za zudun mu bai kai wannan ba, amma an ce tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bir rijali falah, ko kuma salahu, duka ana karantawa mu kamanta. Kada ya zanto duniyar ce kawai muke kallo ita muka sa a gaba. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata mana akan waɗannan abubuwa, kamar yadda yazo a cikin sahihain, wata rana an aiko da wasu abubuwa daga ainihin Bahrain, daga Yaman, sai mutane suna tararagaita suna tararagaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce, "Tayi wuya zanto ku hala kun ji wani abu yazo daga Yaman ko?" Suka ce eh. Sai ce to inna akhafu ma akhafu alaikum ba'di an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Abinda nake ji ya muku tsoro a bayana, kar a shimfida muku duniya, a bude muku ita, ya zanto kuna ta sukuwa, kuna ta gogoriyo cikin nemanta, sai ya zanto ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda suka gabace ku. To dole sai ya zamana cewa ainihin duniyar baka sanya ta a gaba ba. Hiya daru la tubqi aziza wa sa'atu sururi biha qalila idha nashara ad-diya'a alayka najmun wa ashraqa fantadhir yawman ufula. Sai zanto a hannunka take, in ta samu falillahi alhamd, in bata samu ba shi ma falillahi alhamd, amma in ka sa ta a zuciyarka kai to wahala ta same ka. Ana ku fahimta? Saboda duk abinda zaka sanya kaunar shi wanda ba Allah ba, to kana da azaba nau'i guda uku, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo rahimahullah. Azaban nema, ko menene shi kake nema wanda ba Allah ba subhanahu ta'ala, to kana tattare da fitintinu da wahalhalu da musibu guda uku. Na farko yunkuri da hankoran neman abin, akwai wahala. Abu na biyu dakon abin da gadin shi domin gudun kar ya subuce maka. Yanzu misali mai kuɗi yana tarawa, yana ta wahala ya tara, in kuma ya taran yana taskacewa domin gudun karda kuɗin su salwanta. To abu na uku kuma zafin subucewar abin, saboda ai da in abin ya subuce maka dole za ka ji zafin sa. Ana fahimta malamai? To don haka dole waɗannan su ne cikan alamomi da ake gane cewa kai din nan masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau insha Allah za mu tashi akan darasi na 98, shine faslun fi ma'ana al-mahabba. Faslun zai mana bayani a cikin ma'anar kauna, wato menene ake nufi da kauna lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haqiqatiha, sannan menene haqiqarinta. Ana fahimta? Ikhtalafa an-nasu fi tafsiri mahabbati Allah. Malamai magabata rahmatullahi alaihim sun yi sabani wurin bayanin abinda ake nufi da kaunar Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbati an-nabi, da kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menene ake nufi da shi? Wa kathurat ibaratuhum fi dhalik, sannan ibarorin su sun yawaita a cikin bayanin haka. Wa laysa tarji'u bil haqiqa ila ikhtilafi maqam, malaka ga haqiqanin sabanin nan nasu ba wai sabani bane wanda ke komawa zuwa ga sabani na baka, sabani na magana, a'a, walakin na ikhtilafu ahwal, sabani ne wanda yake komawa zuwa ga halin shi masoyin. Ana ku fahimta? Wato shi masoyin halin da ya tsinci kansa a ciki, to shi ne ake bayanin kaunar ko kuma rashin kaunar. Za mu yi bayani kaɗan gaba. Faƙala Sufiyan, Sufiyanu ya ce radiyallahu an, al-mahabba in an ce kauna ita ce ittiba'ur rasul shine bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bi shi sau da kafa kamar yadda zaka samu abdullah ibn umar mun sha karantowa da ku anan radiyallahu anhuma yakan je muhassab sunan wani wuri ne a cikin garin makka in yaje yakan yada zango sai ya zauna me yasa ka zauna kuma tafiyar kaman baka gaji bai ce a'a ba gajiya bace ta zaunar da ni anan innama na taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna anan to abinda ya zaunar da shi duk da dai ban san hikimar ba ni ma ita ce ta zaunar da ni anan ana bibiya ana fahimta kun ga bibiya sau da kafa ana fahimta ka annahu iltafata ila qawlihi ta'ala kamar shi sufyan radiyallahu an ya waiwaya ne zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كace da su idan har Allah kuke kauna da gaske subhanahu wa ta'ala to ni ne za ku bi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaunace ku shi inda ya kalle abin kenan don haka kenan a kaulin sa duk mutumin da bai bibiyan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki wannan ba shi daga cikin masu kauna wa qala ba'dhu wasu sashi daga cikin malamai suka ce mahabbatu rasul kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i'tiqadu nusrati shine kudrata taimakon addinin sa wadhabbu an sunnati da kuma baiwa sunnar sa kariya ka kare sunnar sa wal inqiyadu laha sannan ka jayu zuwa ga sunnar wa haibatu mukhalafati sannan kuma tsoran saba mashi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga a wannan kauli idan baka kudurta taimakon addinin sa ba baka kudurta ba sunnar sa kariya ba da yi zuwa ga sunnar ba sannan baka tsoran ka saba ma umurnin sa sallallahu alaihi wasallam to kai baka daga cikin masu ko da so hargido kai jido kai abinda zaka yi inda baka tattara wannan sifofi ba a wannan kauli kai baka shiga cikin masoya ba wa qala ba'dhu wasu daga cikin malamai suka ce al-mahabba idan an ce kauna ash-shauqu ila al-mahbub shine begen masoyi wa qala ba'dhu wasu daga cikin malamai suka ce al-mahabba wato kauna muwata'atul qalb shine ko ita ce zuciya ta yi daidai li muradir rabb da nufin Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma ahab mutum zai kauna mai tsallake na'am wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al-mahqauna dawamu dhikri lil mahbub shine dawaman ambaton abin kauna wato ka zauna ka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ana fahimta saboda a cikin salatin akwai ambaton sa kamar yadda yazo a cikin Muslim rahimahullah hadisin Abu Humayd as-Sa'd rahimahullah yazo yace ya Rasulullah ka karantar da mu yadda zamu yi sallama amma yi maka salati ana fahimta to annabi da kansa sallan shi ya karantar da salati yace ga abin da zaku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid a wannan riwaya kenan a wancan riwaya kuma ta Bukhari da Muslim salati da kowa ya sani shi ya karantar da yadda za a yi masa salatin to sai ka zauna ka rungumi wannan salatin ka dinga yi wa annabi sallam kana nana tashi kana nana tashi an fahimta alama ce ta cewa kai kana kaunan sa saboda kaga shi ya koya maka abin da zaka yi bakin sa da naka ban san ko ana fahimta ba na'am wa qala akhar wasu suka ce isarul mahbub abinda ake nufi da kauna shine ka fifita abin kauna akan kanka kai ma'ana kamar wannan yana nuni ne zuwa ga wani hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladi sai ni na fi soyuwa zuwa gare shi fiye da komai da ya tara kaga kenan shi ke nuna cewa lallai din kai kana ɗaya daga cikin masoya wa qala ba'du wasu daga cikin malamai suka ce al-mahabba kauna ash-shauqu ila al-mahbub shine bege ko ita ce begen abin kauna kullun kana marari kana so ka gansa kamar yadda muka karanto da ku a can baya hadisin abda bint khalid bin ma'dan duk da dai hadisin bai inganta ba fahimta cewa idan ya baro yakan zo kafin ya kwanta sai ya dinga bibiya ya dinga ambaton annabi sallam yana ambaton sahabbai radiyallahu anhum yana shauki a hakan nan zai koma har shi to wannan tana ɗaya daga cikin kauna wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce rahmatullahi alaihim almahabba abinda ake cewa kauna wa ta'atul qalb ita ce zuciya ta daidai li muradir rabb da nufin Allah subhanahu wata'ala yuhibbu ma ahab shi mutum zai kaunaci abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaunata wa yakrahu ma kure ko ma kare sannan kuma ya kyamaci abinda Allah subhanahu wata'ala ya kyamata to kaga duka waɗannan abubuwa an ka tattara su gaba ɗaya hanni da nake magana to in dai ma har akwai kaunan to za a ce bata cika ba saboda duka in ka tara al'umma yana da wahala ka samu wanda ya tattara wannan sifa 100 bisa 100 ana fahimta akwai wanda yake shi kansa yake so bai san dan uwansa misali to kuma daga cikin alamar kaunarka ga annabi sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haka ya karantar da sahabbai radiyallahu anhu kuma haka suka rayu haka suka koma suna yi ba ga kissa kan ba mun karanto da ku a wurare daban-daban an tafi ruwa ina ga yakin Yarmuka ne ko Tabuk an zo da ruwa mutum 10 kowa cikin jini wannan na cewa alma alma za an kawo mashi zai sha yaji na karshe ya kira yace a kai ma wancan haka dai aka dinga sintiri ruwan babu wanda ya sha duk suka kare suka rasu saboda kowa na son dan uwansa ya sha ya fifita dan uwansa a kansa to kai mu haka muke ayo Annabi sallam ba haka yake ba wata ra'ayin yi sallah kamar da zuwa cikin Bukhari da Muslim Annabi sallam sai tashi cikin sauri har ma habbai suka ce har muka ji tsoro muka ji tsoron wannan sauri menene ya tasar da kai ya Rasulullah sallam ci a wani abu ne aka kawo cikin da aka samu fa kashitu an yahbisani sai na ji tsoron kada ya daure ni ina son in ba mutane su karu kaga mu in ka duba da wahala ya zanto ta muke a yau wa qala akhar wani daga cikin malamai sun ce almahabba kauna mailul qalb ita ce karkata zuciya ila muwafiq zuwa ga wanda ya daidai da shi zuciya ta karkata zuwa ga abin da ya daidai da ita wannan shi ake cewa kauna malai yace wa aktsarul ibaratil mutaqaddima kai mafi yawancin ibarori da suka gabata ishara wannan manuni yace ila samaratil mahabba zuwa ga ainihin wato sakamakon kauna abinda kaunar za ta haifar duna haqiqatiha koma bayan haqiqaninta wato duk waɗannan zantuttuka da aka yi bayani malai yana so yace har yanzu ba a yi bayani kanin kyau abin nan kauna ba kawai duk malaman sun yi bayani akan ainihin ta 16 da ake samu an yi kauna to yanzu kaman menene haqiqanin menene ita sai yace wa haqiqatul mahabba abinda ake nufi da haqiqanin kauna almailu ita ce karkata ila mai insan zuwa ga abin da zai yi daidai da mutum wa takunu muwafaqatuhu la sannan kuma dace wasa shi ma ta kasance bi ma'ana zuciya ta karkata zuwa ga abin da ya dace da ita ita ma abin da ta karkata zuwa gare sa ya zanto ya dace da ita imma lisilbabihi bi idraki ko dai saboda jin daɗin mutum da tsinkayen wannan abu ka hubbi suwaril jamila kamar kaga wani yana son hotuna masu kyau wal aswatil hasana ko ko saututtuka kyau wal at'ima da daɗaɗan abinci wal ashribal ladhiza da kuma daɗaɗan abubuwan sha wa ashbahiha da makamantanta wani zaka ga misali yana son hoto mai kyau yana son sura mai kyau yana son abinci mai kyau yana son abinci mai daɗi malam yace mimma kullu tab'in salim abin da yake duk wata tabi'a lafiyayya ma'ilun ilaiha yakan karkata zuwa gare ta limuwafaqat lahu, saboda zuciyar ta yi daidai da wannan abu da ta gani. Misali kamar a ce wuri ne kaga ga furanni, ga shuke-shuke, ga ruwa na gudana, ga dai wuri lub-lub-lub yayi kyau, to kaga duka zuciya tana son tsafta, tana son wurin nishadi, tana son abu mai kyau. Su ne irin hotunan da yake magana, ga ruwa na gudana, ga shuke an yi, ga kuma ciyayi misali an danka su kai kace, wato ainihin ba wanda ya fi wani. Gardener ya zo ya aske su, ya gyara su komai nasu daya, to sai ka ga rai na da bukatan wannan. Koko a'a, akwai daga cikin mu nan kowa na da favorite food insa, misali zababban abinci, wani zaka ga misali shi ya fi son naman kaza, wani shi ya fi son naman rago, wani shi ya fi son naman akuya, misali kowa da abin da yake so. Wani ya ce maka kai ai shi dan waki yafi ya mishi, misali kowa da irin abin da yake so. Wai misali, wani kuma da wake zai ɗibe ta kamar ba gobe. To haka abin yake, shine ka so abin kuma abin ya dace da ranka kai. Malai ce ta ake ce wa ƙauna, na ɗan buga misali ne a gane. Ya ce auli stilbabihi bi idrakihi bi asati aqli, ko a'a jin daɗinsa da riskarsa da hankalinsa, wa kalbihi da kuma zuciyarsa, ma'ani ya batina, wasu ma'anuna yiwu sharifa masu daraja, ka hubbi salihin, kaman kaunan bayin Allah nagartattu, wal ulama da malamai, wa ahlil ma'ruf da ma'agarta, al ma'suri anhum siyarul jamila, wadanda aka samo kyawawan tarihi daga gare su, wal af'alul hasana da kuma kyawawan ayyuka. Fa inna tab'al insan, lallai tabi'a tadbil adama ma'ilun ila shagaf, takan karkata zuwa ga kauna bi amsali haula, misalai irin waɗannan mutane. Hausawa suna cewa wai na gari na kowa, mugu kuma sai mai shi. Kaga tabi'a tana son mutum na gari. Ba ga Imam Shafi'i ba rahimahullah yana cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'a, yace ni ina son bayin Allah nagari duk da dai ni ma ban kasance daga cikin su ba, amma ina son su ne, ina kaunan su domin ta yiwu in samu ceto ta hanyar su, amma kuma duk da haka fa ni bana kaunar mutumin da jarin sa sabon Allah subhanahu wataala, ko da mun kasance tare a wurin kasuwanci ni bana kaunar sa. Ashe ga nagari kowa na son sa, duk tabi'a hankali mai kyau yana son mutum lafiyayye, amma kuma ana kin mutum wanda yake batacce. Misali idan kana da ɗa nagartacce, kaga duk bako idan ya zo kakan iya kiran shi ka ce ka gan shi na aishi nake baka labari, ya haddace Qur'ani yanzu yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, ba haka bane? Idan Allah ya tsare jara mu mutum da wani irin ɗa, shi in ma ya zace ina kwana dan shiga mutane wuri ba kaje neman ba ka sanya hada kanka da shi din da nake ne uban ba, amma saboda me ya kawo shi kai baki bakin kunya ya zo da irin wannan yanayi, wai zai kai shi ga gaba ba. To kaga duk tabi'a nagartatta tana son nagari. Ah, to ba ka ganin idan yaro ya faskare al'umma a cikin anguwa, kowa tsawata ma ɗansa yake yi, danka da wani, rabu da kanka da wani. An samo daga ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan al'umma magabata can, ana kiran shi Yunus bin Ubayd radiyallahu an, ya ga ɗansa ya fito wurin wani ana kiran shi Amr ibn Ubayd, sai ce kai daga ina kake, yace na fito ne wurin Amr dan Ubayd, sai ran mahaifin ya bace saboda shi wannan mutum ba abin da ya tasa a gaba sai son zuciya. Ana fahimta? Kuma taiwu yana iya jirkitar da wannan yaro, sai ce kai dana bari gaya maka, yace ka zama fasiki mazinaci mashayin giya ka hadu da Allah a wannan sifa ya fi soyuwa gare ni akan zama wurin wannan mutum. Ka duba girman khutura hadarin da ke tattare da waɗannan abubuwa. don haka shikenan malice kaman kaunar bayin Allah nagari dukkanin mutum yana san irin waɗannan abubuwa sai ya ci gaba da cewa hatta yabluga ta'assubu bi qaumin liq har tsananin kaunar wasu mutane ga wasu mutane yakan kai watashayyu sannan da kuma karkatuwa ya ko taimako min ummatin fi akharin daga wasu al'umma kaga saboda tsananin kauna suna taimakon wasu mutane ma yu'addi ila aljala haka din yakan fita in an ce jala su fita anil autan su bar garurukan su wa hadkil huram sannan kuma su keta mutunci wa ihtiramin nufs rayuka saboda kaunan wasu dukkan waɗannan an samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar garurukan su sun bar iyalansu sun rasa rayu sannan kuma daidai suke da su cima duk wanda ya nuna masallan yatsa suna daidai da su wulakanta shi to wannan ita ce kauna ana fahimta aw hubbuhu iyya ko ko ya kasance kaunarsa ga shi abinda yake kaunan li muwafaqatihi lahu saboda abin yayi daidai ne da shi min jihati ihsani saboda kyautatawa da yake masa za ga ko wanda yana kaunanka saboda kana kyautata masa kamar yadda masu iya magana suke cewa ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsan ka kyautata ma mutane zaka mallaki zukatansu tunda dai kyauta takan maida mutane bai ana fahimta to wani ba mamaki yakan kaunaci wani saboda kyautatawa gare shi wa in'amihi alai da kuma ni'imta masa da yake yi faqad jubilatun nufus haqiqa an tirsasa zukata ala hubbi man ahsana ilaiha akan kaunar duk mai kyautata mata don mutumin da yake kyautata maka in fa dai kai ba haka kake to kana kaunansa kuma zaka a shirye kake da ka bada komai naka dan kara martabarsa sai dai in mutum abau da yake dan kasa akan samu mutane haka zaka wani kana kyautata masa kana kaza amma babu makini a zuciyarsa sama da kai akwai shi kuma laifinsa me yasa Allah ya bashi shi yake maka ba shi aka ba yake maka ba kila sai an ci karo da irin haka to kaga wannan wani mutum ne ana kiran shi shabi abau ɗaya yake ya fita cikin al'umma daban saboda duk mutumin da kake yake kyautata maka kullun kana masa addu'a Allah ya sa yayi ƙasa Allah ya ɗaukaka shi domin in ya wuce hakan to kila in goma yake baka ya baka 20 in 20 yake baka kila ya koma 30 to in koyarin to kai da ake taimako misali waye zo kusa misali mutum ne yana taimakonka sai ka kulla fada da shi to da wanda yake taimako da wanda ake taimakowa zai wahala to abinda mutane ba su gane yake nan ana fahimta to ba mamaki saboda kyautatawa da ni'ima da yake maka saboda an tursasa zukata akan kaunan wanda yake kyauta mata fa idza taqarrara laka hadha to idan wannan ya tabbatu gare ka inji malam nazarta hadhihi al-asbab kullaha to kai dubi ganin waɗannan sabubba dalilai gaba daya fi haqqihi a cikin haƙƙinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa alimta kai tsaye zaka sani annahu sallallahu alaihi wasallam jami'un li hadhihi al-ma'ani al-thalatha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara waɗannan ma'anona guda uku al-mujibati lil-mahabba waɗanda suke wajabta a kaunace shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda idan kyau ne yasa kake kaunan wani to kamar yadda Hassan ibn Thabit yake cewa radiyallahu an wa ahsana minka lam tara qattu ayni wa ajmala minka lam talid an-nisaa khuliqta min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashaa in kauna ce kyau misali kyau to idan ka bai taba ganin kyakkyawa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kauna ce sai kake kaunan wani don ai kaga misali kamar mu tabi'ar mu misali in ka tafi neman aure ai kaga ana neman ne saboda abu tunkahu al-mar'a li'arba li maliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha amma mu galibi addinin shine a can kana so ka ga hanci ziriri wai misali shi addinin daga baya ne in abin da misali sannan haifa a muqbilatan ajza a mudbiratan la yushtaka kasarun minha wala tulu. Kana so kaga bismillah masha Allah dai a takaitare, to in duk waɗannan ka samu wanda gaba kuma kace to yaya addini kuma shi ya kamata ya zo a farko. To idan misali kyau ne yadda na baka taba ganin kyau ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuma kyauta ce kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma hu ajwabu min ar-rih al-mursala, na sallam yafi iska kyauta, dan ba mamaki wani kana kaunansa dan kyautata maka da yake. To in dai kyauta ce iska da kake shaka ai baka biya, to bata kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyauta ba, ba shine dalili na biyo misali. To sai dalili na uku misali ya kawo kyawun hali, an fahimta? To in kyawu na hali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ta ko'ina, idha hawa ya ce ba batacce ba ne, ma dhalla sahibukum wa ma, ya tsarkake bakin shi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun allamahu shad, ya tsarkake zuciyan shi, ya ce ma kadhabal fu'adu ma ra'a, ya tsarkake shi gaba daya, ya ce wa innaka la'ala khuluqin. To waɗannan su ne abubuwa guda uku da take kaunaci wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka ya tara su. Kyauta ba a fi shi ba, kyawun sura ba a fi shi ba, kyakkyawan hali ba taɓa yin irin sallallahu alaihi wa sallam. Don haka malai ce su ne suke wajabtawa a kaunace shi. Amma jamalu sura, malai ce kyau na sura, wa zahir da kuma zahiri, wa kamal al-akhlaq da kuma cikan halayya, wal batin da kuma boyayyun hali, faqad qarr, to haqiqa mun yi bayanin zahirinsa da batininsa, mun tabbatar minha qablu, gabanin nan tima marra min al-kitab, cikin abin da ya shuɗe cikin littafi mutaju ila ziyada, wanda ba mu da buƙatar mu sake ƙara wani abu kai, mun yi bayanin kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun yi bayanin halayyansa, ana fahimta, na zahiri da batini sallallahu alaihi wasallam, tsoransa ga Allah, rangwamansa, tawakkalinsa, kaunarsa, tausayinsa ga al'umma, duka malai ce mun yi bayani cikin abin da ya shude sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba mu da buƙatan mu kawo abu mai yawa kuma anan. Wa amma ihsan, amma kyautatawarsa, wa in'amuhu, da ni'imtawarsa ala ummatihi, akan wannan al'umma, فكذلك مالك هكا دي كذلك قد مر من خاف الله تعالى لا حقيقة يا شو دي چكين صفان تاور الله سبحانه وتعالى قشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافته بهم ندق عينهن توسين سا قا الأمة سا ورحمته لهم دجن كانسا قا الأمة وهدايته إياهم دشين سا قا الأمة وشفقته عليهم da tausayinsa ko kuma jin tsoro a kansu kar su fada halaka ko wuta, wastinqadihim bihi minan nar, da kuma tsamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa al'umma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga wuta, wa annahu, sannan kuma shi alaihi salatu wassalam bil mu'minina, ga mu'minai ra'ufun, mai tausayi ne, rahimun, mai jin kai, wa rahmatun lil alamin, sannan kuma rahama ce ga halittu gaba ɗaya, wa mubashiran, mai bushara ne ga mu'minai, wa nadhiran, sannan mai gargaɗi ne ga kafirai, wa da'iyan ila Allah bi idni, sannan mai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatlu alaihim ayat, yana karantar da mutane ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, yana su, wa yu'allimuhumul kitab, yana karantar da mutane littafi, wal hikma, da kuma hadisi, wa yahdihim ila siratin mustaqim, sannan yana shiru zuwa ga hanya madaidaiciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil hamid, ana fahimta? Dan haka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ila Allah tasir al-umur. Don haka dukka waɗannan abubuwa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara. Don haka sai malai ya ce fa ayyu ihsani, ka gaya mani wace kyautatawa ce ajallu wacce tafi qadaran girman matsayi wa azamu sannan tafi girman khataran sha'ani min ihsanihi fiye da kyautatawarsa ila jami'il mu'minin zuwa ga rankatakaf din mu'mine gaba daya wa ayyu ifdalin kai ka gaya mani wai wace falala ce a ammu manfa'atan wacce tafi gamayyar amfani wa aksaru fa'ida sannan tafi yawan fa'ida min in'amihi fiye da ni'imta wasa Allahu alaihi wa alihi wa sallam ala kaffatil muslimin akan rankatakaf din musulmai gaba daya in kaso mutun ne saboda kyauta kyautar annabi sallahu alaihi wa alihi wa sallam babu mai irinta saboda wanda ya baka kyauta kila tufafi ya baka kila kudi ya baka kila abinci ya baka kila matsuguni ya baka kila mota ya baka ana fahimta to shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyautar imani ya baka abinda zai tsamar da kai daga wuta zuwa aljanna to akwai kisa da tafi wannan babu ita bari mu dan tsahita ko na'am idan nawa ne ai ka san tun na haihuwa ba an an haska zai go to kai baka da kuna gani to sai to mu ci gaba mala yace id kana zari'atuhum ila alhidayah masu bugu wanda ba nawa ba zari'atuhum ne ko zari'atuhum a'a ba masu bugu irin na ba ina son waɗanda ba bugu irin na ba bil fath to mu a'a namu kuskure ne a mai da damman nan namu ya koma fa malam ali mai wada naka da damma ya wato mu wanda namu ke da damma mu mai id kana saboda kasantuwarsa shi annabi sallallahu alaihi sallam zari'atuhum shine dilinsu su bayi ila alhidayah zuwa ga shari'a wa munqidhu awrimu amma a mai da shi fataha tunda wancan ya zama fataha dan ma'tuf ne wal ma'tuf mansub mithlu yatba'u fil i'rab al asma' al awwal na't wa tawkid wa 'athf wa badal dan haka tunda wancan ya zo da fataha shi ma wannan dole ya bi shi koda baya so da haka sai mu ce wa munqidhuhum malam Mustafa haka ne ko yawa kuma shine mai tsamar da mutane min al'amaya daga makanta ana fahimta wada'iyahum kuma shine mai kiran mutane ila al-falah zuwa ga tsira wal da kuma karamci wa wasilatuhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsani ila rabbihim gabayi mahalici subhanahu wata'ala wa shafi'ahum shine mai ceton mu Allah ka sanya mu daga cikin wanda zai ceta sallallahu alaihi wasallam wal mutakallima anhum shine mai magana da ya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shine mai magana da yawo mu sallallahu alaihi wasallam washahida lahum shine mai sheda demo wal mujib lahum al baqa al da'im shine wanda ke wajabta mana wanzuwa na dindindin wan na'ima sarmat da kuma to ni'ima ta har abada saboda babu ni'imar da tafi musulunci shi yasa sahabbai suke cewa dauman alhamdulillahi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah can kuma in ka koma faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam mutumin da Allah subhanahu wataala ke nufin sa da alkhairi akan musulunci ke daura shi saboda Allah subhanahu wataala kan bada duniya ga wanda yaso da wanda baya so walakinahu la yu'ti ad-dina illa hab baya bada addini sai wanda yake kauna ana fahimta malamai don haka wannan wata kyauta ce wacce Allah subhanahu wataala ya bamu riko da ita kuma mu ta gode masa akai yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi yana cewa allahumma inni as'aluka imanan la Allah ina roƙonka imanin da ba zai yi rawa ba wa na'iman la yanfad, da kuma ni'ima wacce ba za ta kare ba, ita ce musulunci. Wa faqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, sannan ka sada ni da annabinka sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna madaukakiya. Wannan addu'a ce annabi yake yin ta alaihi salatu wassalam. Don haka duk abin da dan adam zai samu malam bai kai musulunci ba. Ana fahimta? Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fa huwa ala nurin, akwai jawab mahzub kamar laysa kadhalik, wanda Allah ya wanke kirjinsa zuwa ga musulunci yana iya zama kaman wanda ba shi ba. Afaman kana mu'minan kaman kana, am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard, am naj'alul muttaqina kal fujjar, afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kum. Don haka babu kyauta sama da musulunci. Shi yasa ƴan aljanna in sun shiga aljanna za su kira ƴan wuta, da ashabul jannati ashaban nar, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am, mu mun samu abinda Allah na wa ta'ala ya alƙawarta mana, mun same shi gaskiya. Shin kuma kun samu abinda aka muku alƙawari gaskiya ne? Qalu na'am, sai eh cikin fishi. Don haka kullun kai kokari yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake roko, kamar da zo a cikin sunan, Allahumma ya waliyal islami wa ahli sabbitna ala al islami hatta nalqaq, ya Allah majibincin musulunci da ma'abuta musuluncin, tabbatar da mu akan musulunci har mu koma mu hudu da kai. Haka koda ka rasa kwandala, ka rasa tufafi, ka rasa gida, ka rasa mota, indai an baka da imani malam kana daga cikin masu arziki. Ana fahimta? Malam ci gaba da cewa faqad istabana lak, yanzu hakika ya bayyana maka annahu Allahu alaihi wa alihi wa sallam mustawjibun lil mahabbati al haqiqiyya shar'a, annabi sallam ya zama ya cancanci bisa tur dole a kaunace shi kauna ta hakikani bisa ga shari'a, bima qaddamna, saboda abinda muka gabatar, min sahihil asab, na daga ingantattun hadisai, wa adat kuma da ga al'ada, wajibillatan da kuma ainihin ga halitta. Duk mutumin da ya tattara abubuwan nan guda uku yadda muka ce, ko dai ka kaunace shi don kyautarsa, ko shi don kyawunsa, ko ka kaunace shi don halinsa, kaunar ba ta wuce ɗayan guda uku. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara ri'a da al'ada da halitta duk gaba daya, dole ne ya kaunace saboda waɗannan abubuwa guda uku. Saboda in zaka kaunaci wani saboda su, to shi yafi cancanta a kaunta saboda su sallallahu alaihi wa alihi sallam. Na'am. Na'am. An kara hukunci Allah. Ai ba za ka ganshi ba. A ba za ka ganshi ba. Ai ahlus sunna su ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na haƙiƙani. Ana fahimta? Saboda kullum mu muna rayuwa da shi da sunnoninsa da ainihin karantarwansa. Ba mu jira sai shekara ta kewayo. Kai ko sai shekara ta kewayo kake kauna? A wani misali. Malam sai biyu zaka share dizi sai. Muna fahimta? Malam yace bi ma zakarnahu anifa, saboda abinda muka ambato jim kadan, li ifadatihi al-ihsan, saboda kwararar kyautatawar annabi sallam, wato ya lullufe kowa, wa umumihi al-ijmal, da kuma ainihin gamayyarsa a dunkule. Fa idza kana al-insan yuhibbu man manahahu fi dunyahu marratan aw marrataini ma'rufa, idan mutun daga cikin mu ya kasance yana wani mutun wanda ya bashi wata kyauta a nan duniya sau daya ko sau biyu, aw istanqadhahu, ko shi mutumin ya tsamar da shi, min halakatin, daga halaka, aw madarratin, ko ko cuta, muddatat ta'azzi, a lokacin da yake cikin radadi, yake cikin cutuwa, sai Allah sa ta'ala ya taimake ka da wani mutum kana cikin zafi da radadi sai mutum ya zama sila wurin fidda kai cikin tsanani a nan duniya. Ana fahimta? Bi haqqalilun munqati, ya baka dan wani abu wanda yake dan kadan ne mai yankewa, tunda ai a nan duniya ne duk taimakon da zai maka anan ne ya maka amma ba lahira ba, kuma ka kaunace shi saboda wannan taimako. To fa man manahu ma la yabidu minan na'im, wanda ya bashi kyautar abinda bai karewa na ni'ima, wa waqahu, sannan ya kare ma la yafna, abinda ba zai kare ba, min azabil jahim, na azabar wuta, aula bil hubb, shi yafi cancanta da a kaunata fiye da wanda kake nan duniya saboda dan wani abu da ya baka na wannan lokaci wanda zai kare. Wa idha kana yuhibbu bis-sab'i, nan ne ko malikun masu bugu irin nawa da wanda ba nawa ba? Okay, malikun. To can sai zama wa idha kana yuhibbu kenan. Wa idha kana yuhibbu, in ya kasance ana so bis-sab'i, bisa ga sabi'a, malikun wani sarki, li husni siyasa, da kyawun halinsa, au hakimun, ko ana son wani hakimi alkali, lima yi usaru min qiwami tariqati, saboda abin da aka san na tsayuwar hanyarsa, au qasin, koko wani mai nisa manisanci, ba'idu dab, wanda yake yana da nisan gida, lima yi shi na ilmi, saboda abin da ake ɗaukakawa, ake ambato, ake zugugutawa na iliminsa, au karami shimati, koko saboda girman halayya bi'unsa ake sansa. Fa man jama'a hadhar khisa, duk wanda ya tattara waɗannan tabi'u da halayya, ala ghayati maratibil kamal, akan makurar tsari da cika, a haqqu bil hub, shi yafi cancanta da kauna, wa aula bil mail, shi yafi dacewa da a karkata da zuciya zuwa gare shi. Ana fahimta? Misali zaka ga abinda maliki so ya ce, tayuka kana son wani sarki ko shugaba saboda shan halinsa, saboda adalcinsa. Ana fa koko kana son wani malami saboda girman iliminsa, kana karuwa da shi misali. To duk waɗannan abubuwa in ka kaunaci waɗancan mutane, wancan ka kaunace shi saboda iliminsa, wancan saboda adalcinsa, wancan saboda ainihin halayyansa, to dukkanin su gaba ɗaya ba su kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwan da yasa ka kaunace su ne shi ba. Don haka shi fi cancanta da dacewa ainihin da kauna. Wa qad qala Ali, aqiqa Ali ya ce radiyallahu an fi sifatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin sifofin annabi alaihi salatu wassalam, marra'a, don mutumin da ya ganshi karon farko, habahu, wato zai kwarjininsa zai kama shi, wa man khalatahu, don cuɗanya da shi ma'rifatan, bisa sani, ahabbahu, zai ko kaunace shi. Wa dhakarna, malaki mun ambato, an ba'daba, daga wasu sahabbai radiyallahu anhum, annahu, cewa su sahabban kana la yasrifu basarahu an, ya kasance baya iya dauke idanunsa daga kallon annabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan fihi, saboda tsananin kaunarsa, in yasa ido haka bai iya daukewa, saboda baya ba zai iya cirewa ba, saboda bai gajiya da kallon, kuma idon bai gajiya da ainihin kifta. Ana fahimta? To haka ya kamata a kaunace sallallahu alaihi wasallam, a kaunace shi a zuciya, sannan kuma a kaunace shi daga bai da bin ayyukansa. Wannan ita ce gaskiyar kauna. Amma sowa da ihu da gangami da hayaniya, aiki kuma na hagu, annabi sallam yana dama, to wannan ba kauna bace ta hakikani. An fahimta? Kamar yadda shi malam ya faɗa, mun karanto a can baya da ya fara magana kan kaunar, me ya faɗa? Yace kauna ta gaske, wato ita ce da maganganunka da ayyukanka su yi irin daidai da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka duba sahabbai radiyallahu anhu, mun karanto da ku a wurare daban-daban. Bara ibn Azib radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yana karantar da shi addu'ar bacci. Na faɗi wannan khutba, sai Anas ne ce wa bi nabiyyika allazi arsalt da kuma annabin nan naka da sai shi dalibi yace wa bi rasulika allazi arsalt yace a ba rasulu ne ce maka ba wa bi nabiyyika allazi arsalt ya gyara masa to in ya ga mana a lafazi Annabi sallam yayi gyara ana fahimta to kai wasu abubuwa da zaka dauko ka saka su a cikin addini ne ka samu su da haka sunna da kauna ita ce dodar ka bi suradin sa amma duk wani abu wanda ba haka ba to malam a can baya sai ce limudda'iha ga masu ikrarin kaunar kenan za mu dasa aya nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك